بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ورحكة أديدي وانا لوكتشي چكين درن لتنين وندشيني درن أشرين دا شدا غواتن رجب شكرا تدبولة داري حدار بإن دا شدا باين هجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واندا يداتي للسافن wato 25 ga watan Janairu shekara ta 2025 afwan daren Lahadi ba daren Litinin ba daga nan birnin Maiduguri a Nigeria muna gabatar da wani kware-kwaren darasi daga littafin Libasul Mar'a na Al-Imam Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wannan dan littafi wata ɗan risala ce takaitacciya daga cikin rasail na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah masu albarka insha Allah wanda yake tattauna akan hukunce-hukuncen da suka shafi sutura musamman na mata a lokacin sallah da kuma wajen sallah da ma sutura da namiji musamman a lokacin sallah asalin risala tana nan a cikin majmu'ul fatawa ta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin mujalladin ta na 22 da kuma littafin shi na majmu'ul rasail majmu'u kutubu wa rasail na Ibn Taymiyyah akan fiqh a cikin juz'i na 22 sannan Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi yana daga cikin malamai na farko da suka fara yin aiki akan wannan risala domin ya buga ta da tahqiqin sa wanda yake mashhuri ne a cikin duniyar ilimi tun wajejen shekarar 1983 kamar shekaru 30 da doriya kenan a yanzu kamar 43 kenan ko zuwa yanzu sannan kuma akwai bugu wanda shine ke hannunmu a yanzu na wani malami wanda yake aikin wato rasail na Ibn Taymiyyah har guda 100 kamar yadda ya ambata shine Sheikh Abu Abdul Aziz Ibrahim Ibn Sultan shine aikin wato takhrijinta da kuma bata kikkiawar fuska to Ibn Taymiyyah ya fara wannan littafi da kamar yadda ya saba yace faslun fil libasi fi salati Allah yace wannan gaba za ta yi magana ne akan sutura a cikin sallah sutura da mutum ya kamata ya saka a cikin sallarsa yace wa huwa akhdhu zinati inda kulli masjid al libas anan ma'anar shi shine sanya na wato na lura kamar mukaddima ba ta da wani abu na wani ƙarin ilimi gaskiya a cikin ta shi sa na tsallake ta dan kawai magana yake akan abin da yake so yayi yes inda bukata daga baya ma ayi kuma gare ta yace faslun fil libasi fi salat ga wata gaba akan wato suturar sallah wa huwa abinda yake nufi akhdhu zinati inda kulli masjid sanya sutura shine az-zina anan sanya sutura zuwa kowane masallaci abinda Allah madaukakin sarki ya ambata kamar da zamu zo mu ji a gaba khudhu zinatakum inda kulli masjid alladhi yusammihi al-fuqaha'u wanda malaman fiqhun musulunci suka zo magana akan irin wannan sutura ta ibada sukan ce babu satril awrati fi as-sala sukan kulla babu su ce babun da ke magana akan lullube al-aura a wajen sallah yace fa inna ta'ifatan min al-fuqaha'i dhannu anna alladhi yustaru fi as-salati huwa alladhi yustaru an a'yunin nadhirina wa huwa al-auratu yace wasu daga cikin malamai sun fahimci cewa abinda aka umarci mutun ya lullube ya rufe a wurin sallah shine dai abinda aka hana a gani na al-aurarsa wa akhadha ma yustaru fi as-salati min qawlihi kuma suka ciro wannan fiqhun cewa menene za a sanya mastura lokacin sallah daga fadan Allah madaukakin sarki da yace wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha tunda a san an ce khudhu zinatakum inda kulli masjid ku je da ku yi riko da abin nan kulliyar ku nan kuma an ce wala yubdina zinatahunna to muka dauka wancan zina din na khudhu zinatakum ɗaya ne da wala yubdina zinatahunna kar su bayyana kulliyarsu illa ma zahara sai abinda ya bayyana minha daga ita kulliyar wal yadribna bi khumurihinna, sannan su lulluba khimar ɗinsu ala jiyubihinna, a bisa ainihin wato jukuransu, gaffan jukuransu. Thumma qala, sannan Allah ya ce wala yubdina zinatahunna, ya'ani albatina, yana nufin wato kwalliya ta boye, illa li bu'ulatihinna, sai ga mazajensu. Al'aya, wannan ayoyi da suke cikin suratul nuri daga fadan Allah, kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala jubihinna, sai aka kara cewa kuma wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihin. So kaga alqur'ani da qur'ani yake da siyakin sa da larabcin sa, dole akwai bambanci tsakanin zinatan ta farko da ta biyu. Bai zama kawai mujarradin maimaitawa ba. Na farko da aka ce wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kasu bayyana wani abu a cikin zina sai abinda ya bayyana da kansa, abinda shi ya bayyana da kansa. Wannan wajen fita kenan. A cikin gida kuma sai aka ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, kasu bayyana zina su sai ga mazajensu da kuma sauran da aka mulsafa a aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna har zuwa ƙarshen aya. Saboda haka yace to sai suka samu wannan ayar suka dauki fassara daga gare ta. Fa qala, sai suka ce ya juzu laha fi salati an tubdiya zinata zahirata duna albatinati, suka ce a wajen sallah ya halasta mace ta bayyana kulliyarta zahira illa ma zahara min haikina, duna albatina banda illa li bu'ulatihinna. To na fata muna ganewa. Wassalafu qad tanaza'u fi zinati zahirati ala qawlayn, sai fara da ita me yake nufi da azzinatu zahira wanda aka fara istithna'in ta. Yace malaman magabata sun yi sabani wajen fassara ma'anarta, ikhtilaf na tanawu na fassara su zuwa zantuka guda biyu. Fa qala ibn mas'ud wa man wafaqahu, ibn mas'ud cikin sahabbai da waɗanda suka goyi bayan magana sa suka ce hiya thiyabu, abinda yake nufi da illa ma zahara minha shine jikin suturarta ta lullube jikinta da sutura. To babu abinda zai bayyana a gare ta a gani sai sutura kawai, suka ce shi ake nufi. Wa qala ibn abbas wa mawafaqahu hiya fil wajhi wal yadaini mithlu al kuhli wal khatami, suka ce abinda yake nufi da zina illa ma zahara shine abinda yake jikin fuska da yatsu na kwalliya, kaman zobe, kaman haƙorin maka, kaman hudin hanci, kaman abin nan jagira ko jambaki a lebe ko kwalli. Aga waɗannan suna jikin kwalliya ne su ma, amma suna jikin wuraren da a cikin lullube su akwai haraji, akwai wahala, to su ne babu laifi da sun bayyana. Wa ala hadhihi alqawlaini tanaza alfuqahu fi an-nadari ila almar'ati al-ajnabiyya, da gurgurdan wannan ne kuma malamai suka yi sabani game da kallon mace wadda ba muharramar mutum ba. Fa qila yajibu an-nadaru li ghairi shahwatin ila wajhiha wa yadayha wa huwa madhhabu abi hanifata wa shafi'i wa qawlun fi madhhabi ahmada, suka ce mazhabi na farko wanda shi ne mazhabin al-imamu abu hanifa da shafi'i, da kuma magana daya cikin maganganu biyu a mazhabin imamu ahmad ibn hanbal, cewa ya halasta mutum ya kalli matar da ba matarsa ba, ya kalli fuskarta, ya kalli hannunta, ba kallo na sha'awa ba. Idan ya kalle ta bai yi haramun ba, domin an ce ba laifi ta bayyana wannan, domin qur'ani ya istisna'i ya ce illa ma zahara minha, a bisa fassara wanda sai ganin ma zahara minha shine kwalliyar da ke jikin hannu da fuska, to ba laifi da mutum ya kalla. Fa qila yajudu an-nadaru wa qila, wasu kuma suka ce la yajudu bi halasta ba huwa zahiru madhhabi ahmada, shine zahirin madhhabi imamu ibn hanbal, wancan wani kauli ne a madhhabin. Fa inna kulla shay'in minha auratun, suwa su wannan madhhabin na biyu suka ce su auren su komai da ke jikin diyamaci al'aura ne, hatta zufriha, suka ce hatta farcen da ke hannunta al'aura ne. Wa huwa qawlu maliki, wannan shine maganar imamu malik ibnu anas rahmatullahi alayhi. Wa haqiqatul amri anna allaha ja'ala zinata zinatay, yanzu ya gama hakaito maganganun su zai yi ta haƙiƙin masail din, sai ce a ƙashin gaskiya yadda abin yake shine mun dai ji cewa zinar da aka kore aka ce kar aka yi istisna'i kala biyu ce. Akwai wanda aka kawo a farkon ayar, ita ce illa ma zahara minha wala yubdina zinatuhunna illa ma zahara minha sai farko kenan ko ko kuma wazinatun ghairu zahira da kuma zinatan ghairu zahira wanda ita aka ce wala yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna zuwa karshe yace wajawwaza laha ibda'a zinatiha al-zahirati wajawwaza laha ibda'a zinatiha ne wannan ya kamata kuma yayi wasalin zinata domin mudaf ilayhi ne ibda'a zinatiha al-zahirati aka halasta mata ta bayyana zinata ta zahiri da yake al-irabanci za a iya barin shi haka sai zama cewa ya dauki wannan ibda din a matsayin masdari alladhi ya'malu 'amala fi'li sai zama abin nan gadirin sa wajawwaza laha an tubti ya zinataha al-zahirati ina ganin wannan wajihin ya dauka wajen yin wasalin da ghairu zawji ga wanda ba miji ba wa zawil maharimi da wadanda ba muharramanta ba wannan ya halasta wa ammal batinata fala tubdiha illa lizawji wa zawil maharim wannan kulliya koyayya ba za ta bayyana ta ba sai ga miji da sauran wato muharramanta wato kulliya boye shine kayan da mace take sakawa na gwalagwalai da sutura da zani ko adiko ko karin dan kwali ko takalmin yan gayu wannan take suke sakawa a cikin gida to wannan ba bai halasta wani ya ganta da su a waje ba bai halasta mace ta fita daga ita sai kayan kulliyanta ba haramun ne duk da yaduwan shi a cikin mutane dai haramun ne sunan shi haramun har yanzu wa kanu qabla an tanzila ayatul hijabi yace su salaf sun kasance yadda suke rayuwa kafin a saukar da ayatul hijab haka ake kiranta da shi malamai kuma sukan yi kokarin su tantance wacece ma ita magana dai mafi kusa ita ce fadin Allah madauki sarki ya yi annabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zuwa ƙarshen aya a cikin suratul ahzab kenan ko cikin suratul ahzab wannan ita ce ake ce ma ayatul hijab a cikin ɗaya daga cikin kauloli mafiya ƙarfi zai kawo mana su insha Allah yace to kafin wannan aya ta sauka kanan nisa'u yakhrujna bila jilbab mata sun kasance suna fita babu lullubi aljilbab shine lullubi yarar rijalu yarar rajulu wajhaha wa yadaiha maza na iya ganin fuskarta da hannayenta wa kana idza ka yujuz laha an tudhira alwajha walkaffayn lokacin tana iya bayyana fuskarta da hannayenta wa kana hina idin yujuz an-nadhru ilaiha lokacin ya halasta kuma ta bayyana abin dinta a gani fuskarta a gani li'annahu yujuz laha izharuhu tunda ya halasta ta bayyana ya halasta kuma a gani wannan magana ta zo a cikin hadisi wanda yake mashhuri shine hadisul ifk wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda Aisha take bada labari a cike take cewa fa kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma nazala alhijab zai tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da aka saukar da ayar hijabi a cikin kuma take cewa wa kana safwan ibn al-mu'attil shi wannan da aka zarge ta da shi as-sulami ya kasance min wara'il jaishi shine irin masu tsayawa a bayan su dinga wato bin sawu idan sojoji sun wuce tace to a cike take cewa wa kana ra'ani qabla alhijabi ya sanni ya san fuska ta zai iya gane ni kafin tunda ya sanni tun kafin hijabi to yace thumma lamma anzala Allahu azza wa jalla ayatul hijabi bi qawlihi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna shayin da Allah ya saukar da wannan aya ta hijabi da yace ya ku wadar ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan annabi qul kace li azwajika ga mata yanka wa banatika da diyanka mata wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihin cewa su kusanto da jilbabun su zuwa ga jikin su Allah madauki sarki ya saukar da wannan aya zamu ga cewa umarni ne kai tsaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya wajja umarnin zuwa ga matan shi da ƴaƴan shi da kuma sauran matan mu'minai saboda ba miji bane yake umarcin mace cewa ta sa hijabi ga gwata ce ita mijinta bai ce ta saka ba Allah ne ya ce ta saka yawa mushi miji yana matsayin wato kayyimi ne akan ta wanda zai umarce ta nuna mata abinda Allah ya ce ayi, dan kuma bai mata haka ba yayi lifi, amma rashin fadin sa ko rashin nuna interest din sa akai bai nufi shikenan dokar ta fada kanta. Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada musu da matan da ƴaƴan da kuma sauran matan mu'mine gabaki daya tun daga zamanin sa tashin alkiyama. Wannan ciya daga cikin sakamakon wato shawarar da Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya bayar, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ina ganin ya manzo Allah ka sanya maka umarci matan ka su dinga sanya hijabai, ce dan a cikin mutane akwai wanda suke masu raunin zuciya, akwai wanda suke masu datti a cikin zuciyarsu, suna kallon matan ka haka suna kallon su gaban za, sai Allah ya goyi bayan wannan magana ta Umar dan Khattab radiyallahu anhu. Dama Umar ya daga cikin sufofinsa yana da muwafaqat, wato abubuwa da ya faffadi waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da Qur'ani suka goyi bayan maganganun sa. Sai mallan yace hajaban nisaa anir rijali, to lokacin da Allah ya saukar da wannan sai aka katange mata daga ganin da maza suke musu. Wa kana zalika lamma tazawwaja annabi sallallahu alaihi wasallam Zainaba bint Jahshin, mallan yace wannan ya faru ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Zainabu ir Jahsh, ita ce wanda Qur'ani yace falamma qada zaidu min hawatara farakha annabi sallallahu alaihi wasallam sitra wa mana'a anasan an yanzura, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa labili ya hana Anas, da kaga Anas ma yaro ne karami amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya ainihin wato dinga ganin matan sa. To wannan magana Ibn Taymiyyah anan haka ya fadeta, amma akwai itlaqin da yi ana buƙatar taujihi, domin shi Anas dan Malik ya ruwaito kamar yadda ke cikin Bukhari da Muslim daga kan cewa wato ayar da ta sauka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Zainabu ir Jahsh, ita ce fadin Allah madaukakin sarki, ya allazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghairi nadhirin ilahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisin li hadisin inna zalikum kana yu'zan nabiyyi buwa karshen aya a cikin suratul ahzab din ne. Domin kissar auren Zainabu bint Jahsh ita ce ta tawo da wannan bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi walima a gidanta da ta tare, kuma mutane wasu basu fahimci ya kamata su fita da zaran sun ci abinci ba, suka ne muri suka zauna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kofar daki ya gansu, sai ya dai fuska haka ya koma, har dai Allah madaukakin sarki ya shiga mishi wannan fada, shi yana jin kunyar ya ce musu ku tashi ku fita, su kuma basu fahimci ya kamata su tashi su fita ba. To shine annabi sallallahu alaihi wasallama, shine Anas ya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wannan labulan. Saboda haka ta iya yiwuwa a wannan dai karan ne, ko kuma a wata kabiya daban kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah, wallahu alam. Yace wala Mustafa Safiyata bint Huyay ba'da zalika ama Khaybar qalu in hajabaha fa hiya min ummahatil mu'minin wa illa fa hiya mimma malakat yaminuhu fa hajabaha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo kuma ya zabi Safiya a cikin wato mataye da aka kama yaki Khaybara, sai sahabbai suka ce to bari mu gani idan ya sa mata hijabi, ya mata wato irin da yake mata na aure, to yanda cewa mata aure ce ita a wurin sa, idan ko ya batta haka yanda cewa mamluka ce wato baiwa ce, sai suka ga ya sanya mata hijabi wanda yake nuna cewa ta samu daraja, ta zama ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ummahatul mu'minin. Wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim daga dai shi Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Falamma amara Allahu alla yas'alna illa min wara'i hijabin, yayin da Allah madaukakin sarki ya umarni cewa kada su tambayi wani abu sai da shamaki, fadan Allah cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. A cikin suratul ahzab da ila yau, ko Allah yace idan zaku tambaye su wani abu, zaku yi magana da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ku yi magana da su da shamaki tsakankaninku. Wa amara azwajahu wa banatahu wa nisaal mu'minina ay yudnina alaihinna min jalabibihin, Nabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci mata na aure nashi kenan da ɗiyan shi mata su Fatima radiyallahu anha da sauran matan mu'mine cewa su sanya hijabin su yarhamukallah. Wal jilbabu, me yake nufi da al jilbab? Yace huwal mala'atu, shine kaman bargo ko lullubi. Wa huwa alladhi yusammihi ibn mas'ud wa ghayruhu ar-rida rida'a shine ibn mas'ud ya kiyashi da suna ar-rida mayafi wa tusammihi al-ammatul izara yace mutane kuma ga magari wato azamin su ibn timiya kenan suna ce mishi izar kamar yadda misali mun za a ce mutane shari'a tana cewa jilbab kaji abin shari'a ta kira shi da shi kenan amma mun sai a ce wata kila ana cewa hijab ko khimar ko kulullubi ko abaya yana da gaskiya abin da ya kamata mu fahimta shine babu wani nau'in dinki da aka ce dole sai shi zai abin da yake so kawai shine ya cika sharuɗan sa ya lullube jiki yadda ya kamata ba tare da ya kama da namaza ko yana da sharashara ko yana da kwalliya ko yana da daukan hankali ko yana da tirare ko yayi kama da na kafirai waɗannan sharuɗan ya cika su kawai shikenan sai yake cewa wa tusmiul amatul izar wa huwa alizarul kabiru alladhi yughatti ra'saha wa sa'ira badaniha shine wanda zai rufe tun daga kai har zuwa sauran jiki kar wuya ya fito kada a yayata shi a kafa da yadda ake zata yi gale wa kad haka abu ubaidata wa ghayruhu an annaha tubdihi min fawqi ra'siha fala tudhiru illa aynaha Abu Ubaida ya hakaito cewa abinda za ta yi annaha tudnihi za ta kusanto da shi min fawqi ra'siha tun daga kan kanta fala tudhiru illa aynaha ba za ta bayyana komai ba sai kwaye idanta wa min jinsihin niqabu da kuma jinsin wannan akwai niqab wato na rufe fuska na rufe ido fa kunnan nisa'u yantakibna mata sun kasance wannan lokacin suna sanya niqabi wa fi sahihi anna al-muhrimata la tantakibu wa la talbasu al-quffadhayn ya ba cikin hadisin Bukhari daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu cewa mace ba ta a lokacin harama aikin haji bai halasta ta saka niqabi bai kuma halasta ta saka wato al-quffadh safan hannu fa idza kunna ma'muratin bil jilbabi li alla yu'rafna in ya zama an umurce su cewa su saka jilbabi dan ka a gane su wa huwa satrul wajhi aw satrul wajhi bin niqab kuma aka ce shine rufe fuska ko rufe fuska da niqabi kana hina idin al wajhu wal yadani min az-zinati allati umirat alla yudhhiraha lil ajanib alla tudhhiraha lil ajanib sai da mana cewa kenan a karkashin haka da fuska da hannaye suna cikin kwalliya wanda su ma aka hana a bayyana su ga waɗanda ba makusanta ba fama baqiya yahillu lil ajanibin nadharu illa athiyabi adh-dhahirati saboda haka babu abin da ya saurar da za a iya cewa wato ajanibu za su iya gani sai sutura sai zahirin sutura wannan fassara masu cewa kenan illa ma zahara min ha sutura ne ibn mas'udin zakhara akhir al-amrayn shi saboda haka ibn mas'udin da yace abinda ya halasta a gani kawai shine sutura to shi ya ambaci karshen al'amari ne guda biyu ibn abbasin da yace fuska da hannaye zakara awwal al-amrayn ya ambaci farkon al'amari ne kaga yanzu ibn timiya ya mana ta hakikin mas'alar ta fuskar daure sabanin da ake da shi a wannan zamanin namu sabani ya dade tsakanin malamai masana manya musamman bangaren Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya gafarta masa da kuma ɗayan bangaren su Allama Uthaymeen da su Ibn Baz da daukacin malaman kasar Saudi Arabia waɗanda suke ganin cewa lallai ya haramta a ga fuskar mace da hannayenta shi kuma Sheikhul Albani a cikin littafansa musamman cikin Jilbab da wasu wurare da cikin Ar-Raddul Mufhim yayi istidlali da abubuwa da yawa akan cewa lalle ya halasta a gani wanda karkashin haka kuma suka yi wujunan su raddujiyon lokaci masu tsanani ma har ma akwai lokacin da aka nemi a hana shiga da littafin Jilbab wato muslima zuwa kasar Saudi Arabia saboda wannan matsala shi kuma Ibn Taymiya zamu ga anan cewa yake abubuwan duka biyu sun tabbata amma daya ne a farko daya kuma a ƙarshe farko abinda aka halasta shine ganin fuska da hannaye da can ana gani aka suka da ayin hijabi sai suka lullube komai ba a ganin komai sai zama na agun shi fassarar ma zahara wato az-zinatu zahira shine jikin tufafin shi jikin tufafin shine azinatu zahira wa ala hadha fa qawluhu aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna idullu ala anna laha an tubdi azinata albatinata li mamlukiha wa fi qawlani karkashin haka yace to kina ya halasta ta bayyana kulliyatta al-azinatu albatina ga bawanta namiji in tana da bawa namiji to ya halasta ga kulliyatta ta batini yace kuma akwai zantattaka guda biyu da malamai suka yi anan kila me yake nufi da auni sa'ihinna wa malakat aymanuhunna kila al-muradu al-ima'u wasu suka ce ana nufin wato mata bayi al-ima'u mata wanda suke bayi wal ima'u al-kitabiyatu da kuma mata bayi waɗanda suke kristoci ko yahudawa ko da ba musulmi bane kama qala ibn al-musayyib wa rajahu ahmad wa ghayru wannan shine mazhabai al-imam sayyid ibn al-musayyib cikin tabi'ai da kuma al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al-jami wa qila wasu kuma suka ce huwa al-mamluku ar-rajul ma malakat aymanuhunna koda namiji ne bawa a gurin macen kama qala ibn abbas wa ghayru ibn abbas ya faɗa haka shi da wanansa wa hadha mazhabu ash-shafi'i wa ghayrihi wannan shine mazhabin shafi'i da wanansa wa huwa riwayatu al-ukhra an ahmada ya kamata wannan ya zama domin ahmad ala wazn al-fi'li baya daukan tanwini an ahmada amma za ka ga mishi wasali da ahmadin wa yada fa hadha yaqtadi jawazan nadhri al-abdi ila mawlati wannan idan muka dauki wannan fatawar ta biyu ta ibn abbas riwaya daga imam ahmad da kuma mazhabin shafi'i na nuna cewa namiji wanda yake bawa zai iya kallon uwar gidan wadakin sama ce wanda take wato a cikin kulliyarta ta gida wa qad ja'at bi dhalika ahadithu yace akwai hadisi da suka zo akan haka da suka nuna halaccin haka kaman hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda dai ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa Fatima bawa bawan ya zo wajen su ya samu Fatima da ita da mijinta Ali radiyallahu anhuma suna zaune sai sai ta dauko abin nan ta rufe kanta da fuskarta sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga haka sai yake ce mata innahu laysa alayki ba'su inma huwa abuki wa gulamuki yace baki da matsala dan mun ganki ni ne mahaifinki shi manzo Allah kina sallallahu alaihi wasallama da kuma wannan bawanki ne na kawo miki wannan yana cikin sunan Abi Dawud wanda kuma Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin Iwa to yana daga cikin hadisan da za su iya zama hujja akan halascin bawa namiji ya ga wadakin sa ba tare ta yi shiga ta fita ba wa zali ajli haja wannan an halasta ne lil haja saboda mene li annaha muhtajatun ila mukhatabati abdiha akthar min hajatiha ila ru'yati ash-shahidi wal amili wal khatibi saboda bawanta da yake kai kawo a cikin gidanta yana mata hidima za ta yi ta bukatuwa zuwa ga tai magana da shi ta aike shi ya dawo ya shigo ya fita to aka ce duk in zai shigo sai an saka jilbabi to lalle akwai darar akwai mashakka wannan yafi darar da mashakka fiye da ru'yati shahid ta ga wanda zai shaida idan za a ba da shaida ana so alkali ya ga mai ba da shaida wal amil ko wani ma'aikaci zai shigo gidan ya aiki ya gyara kaman plumber ko makamancin haka wal khatib ko ganin mai neman aure ganin da za a ce mutum ya wace in zai aure ta fa idza jaza nadhru ulaika fa nadhru al abdi aula wadannan duka ya halasta su ganta to wato ganin bawa yafi walaysa fi hadha ma yujibu an yakuna mahraman yusafiru biha amma wannan kuma baya nufin duk da an halasta saboda haja bai nufin kuma bawa ya zama a makofin muharrami wanda ya halasta ya tafiya da ita da shi kawai ghairi ulil irba kaman sauran waɗanda kaman wanda aka ce ghairi ulil irbati minar rijali wato mazaje waɗanda ba su da sha'awan mata ko wanda ba su ma da wayo ko wanda kawai mashirmata ne duk an yi wannan fassara ghairi ulil irba an ce huwa laysa lahu irbun ay laysa lahu haja ila an-nisa ko laysa lahu haja la yahumuhu illa batnuhu shi ma yana daga cikin abin nan ghairi ulil irbati minar rijali fa innahum yajuzu lahum an-nadhru su sai ganin mace da kayanta na gida walaysu maharima yusafiruna biha da bawa namiji da ghairu ulul irbati minar rijali wannan suna iya ganin mace da kayanta na gida amma kuma bai halasta su yi tafiya tare da ita zamu tsaya haka saboda rabin awa aka ce ko kuma har ya cika insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi